babban jami'in ba da sakamakon zaben mazabar sanata na Osunta Yamma na hukumar zaben Najeriya Farfesa Laide Lawal ya ayyana Dr. Otumba Nuruddin Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP da cewa shine ya lashe zaben sanata da aka gudanar a jiya Asabar.
Otumba Ademola Adeleke and the Democratic Party have satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected.
Dr. Otumba Nuruddin Ademola Adeleke ya sami ƙuri'u 97,408 ya kada mu da Shiru Hussein na jam'iyyar APC wanda ya sami ƙuri'u 66,116 na tuntubi wani dan jam'iyyar PDP da na jam'iyyar APC a game da zaben. Jam'iyyar ku ta PDP ta Otumba Nuruddin Ademola Adeleke ta ci zabe, yaya kuke ji a halin yanzu?
Abin da ta dama mun tabbatar wannan abu a kai kasance. Allah ya ji kan Alhaji Isaka Adetun ji Adillake. Shi ke da jihar Osun. To abin da ya zana a jihar Osun shi zai zama tabbatacce. Don saboda haka kaga shi ne gwamnatin jihar Osun ta plan yanda ta kashe Isaka Adillake.
Alhaji Sani, wannan zargi hake kace gwamnati ta kashe shi.
Daga kan ya fati ya je ya dawo kawai sai a zo a ce ban ce a ce ya mutu ake mutuwa.
To baka ganin cewa kowa da iyakar da Allah ya diba masa.
Wannan gaskiya mu har ta tashi na zargin gwamnatin APC.
To amma dai wannan zargi kuke yi.
To ai dama daga zargi ake gane gaskiya.
Ali yanzu me za ku sa gaba kenan tun da kun ci sanata?
Insha Allahu Rabbi da gwamnatin jihar Osun da Najeriya gaba ki dai za mu karbe ta. In Allah ya yarda mu gwamnatin jam'iyyar PDP.
To su talakawa wani aiki za ku yi musu?
Aikin da muke musu da suka ba mu goyon baya shine za mu ci gaba da yi musu.
Sunana Muhammad Bashir Hussein ne, bai gona shawara harkar da ke mazauna jihar
kuma kai kusa ne a jam'iyyar APC.
Haka ne.
O ya huga zaben sanata da jam'iyyar PDP ta ci a wannan karon?
Na wannan karon ya kasance mutane a yanzu kamar in ce kuɗi suke bautawa kamar yadda shugaban ƙasa jihar Muhammadu Buhari ke cewa halin kai zaɓe kai musamman da wannan ɓangaren inda aka zaɓe ya kama mutane kuɗi suke bautawa.
Me yasa kace haka?
Saboda hakika da zahiri da baɗini kuɗi aka dinga nuna wa mutane don a canza ra'ayinsu zuwa ga abin da ba sa so.
Kamar kaga waɗanda aka ba kuɗi suka canza ra'ayi ne?
Haba. Da dama wuraren da ni na cadi kuma inda na samu labari yadda aka yi da daman tun asalin farko abin da aka shirya gina kuma ka san saboda halin yau da mutane ba su yi hakura wai da ɗan wani matsi na wani lokaci saboda rayuwar gaba ko kuma rayuwar a gyara gobe kan da daman bin yiwuwa a ce za a gyara ba a ji jiki ba amma in aka daure da an samu fita da ni shima Allah kan shi cewa ya yi inna ma al-usri yusra inda ka tabbata na ni insha Allah da an wuce wannan tsananin sauki zai zo. Kuma wannan lokaci da ake ciki ba za a tsora wannan gwamnati mai ci ba ta tarayya. Ya ɗauko asali ne tun daga gwamnatin baya su suka damun raunata tattalin arziki na ƙasa wanda yawancin mutane ba su gane haka ba.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.